Mita 88.5 da la FM Rain Zamani Abubakar Sabir ka babban kotun shari'ar musulunci dake zamanta a filin Hoki karkashin mai shari'a Abdullahi Halliru Abubakar inda a yau aka sa domin ci gaba da shari'an nan wanda wani mutum Alhaji Musa Yusuf ya shigar yana karuwata mai suna Farida Usman a Makka dan tata bisa cewar yana binta kuɗi naira miliyan 9,600 ta kuma hana shi kusan tun shekara 2 kuma aka shigar da wannan ƙara da farko dai kamar yadda kunshin da'awar ta ya nuna ya bata naira miliyan 7,200 domin ai wani kasuwanci na canjin dala daga baya kuma ya saki yi mata wato multiple visa ta naira miliyan 1,650 sannan kuma ta kawo kanwarta da mijinta aka yi musu ticket na zuwa Dubai da kuma Saudiya akan naira 750 wannan shine ya bada wancan kuɗi naira miliyan 9,600 kuma tun a baya ta hannun lawyanta da ita kanta sun musanta wannan da'awa ta mai da'awa kan haka ne tun daga aka faro shari'a tun daga kotun Rijiyar Lemo wato babban kotun shari'ar musulunci dake Rijiyar Lemo har kuma aka dawo da ita wannan kotu amma dai kamar yadda aka sani an yi dogon yajin aiki wanda shi ma ya taimaka wajen tsayar da ita wannan shari'a aka kuma sa wannan rana ta 5 ga watan 7 dan ci gaba da wannan shari'a bayan an dawo daga yajin aiki sai dai a yau bata bayyana a gaban kotu ba kuma ko da aka tambayi wato masinjan kotu wanda yake sammacin ya ce bai samu damar sadar da sammacin ga ita ba kan haka ne mai shari'a ya bada umarni da alika wannan sammaci a cikin kauren gidanta alabashi a dawo ranar 11 ga watan gobe wato watan 8 kenan notan na wannan shekara ta 2021 da muke ciki domin dorawa insha Allah kuma kamar yadda muka faro tun daga farkon shari'ar muke bibiyar ta za mu ci gaba da bibiyar ta har zuwa lokacin da za a yi hukunci daidar Allah mita 88.5 da la FM Rain Zamani Abubakar Sabo daga babban kotun shari'ar musulunci dake zamanta a filin Hoki.